cikin ta'ali cewa a tsaya a kokari sanda ake shekarar koyon ilimi cewa lalle ana cikin shekarar koyon ilimi a kokari a ga an yi kokarin an koya ko kai kokari naka da yake a shekarun koyon ya zama ya koya